نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا شابي وتا ذو القعدة شكرة دبو إدريه إد أربعين دا خطو هجرة من زنزيرة أن محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da daya ga watan 6 da shekara ta 2023 shekara miladiya insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin bayan dogon hutu da aka tafi tun daga azumi zuwa sallah sai kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya kaddara dawa domin dorawa daga inda aka tsaya idan ba amanta ba kafin tafiya hutu muna nan dai a cikin kitabul umuril manhi anha littafin dake bayani game da al'amarin da shari'a ta hana aikata su ko fadar su ko kudirce su kuma mun tsaya ne a babu tahrimi raf'il ma'mumi ra'sahu من الركوع والسجود قبل الإمام باب دا يي بياني game da haramcin mamu mai bin limami ya dago kansa daga ruku'u kafin limami ko sujjada yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi babu karahati wad'il yadi 'ala al-khasirati fi as-salah wanda shine hadisi mai lamba ta 1752 babu karahati wad'il yadi 'ala al-khasirati fi as-salah babin da zai bayani game da karhancin dora hannu 'ala al-khasirati akan kuyin jikin mutum fi as-salati a cikin sallah al-khasira shine al-jambu gefen mutum kuyin sa suka ce shine inda yake farawa min asfali al-adla' ila al-wariki min asfali al-adla' ila al-wariki daga ƙarshen ƙasan kasusuwan haƙarƙari zuwa daidai inda mazaunan mutum ya fara dan nake ce masa nan nake ce masa al-khasira da wasu kuma ana ce masa kuyin jikin mutum kamar mutun yayi haka kenan a cikin sallah ina fata an fahimta yawa to wannan makruhi ne ba daidai bane a cikin sallah to wannan shine inda abinda zamu ji insha Allah ta'ala a cikin wannan babi da malan ya kulla mana malati an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi na ha anil khasri fi salah yayi hani game da al khasru shine mutun ya dora hannunsa guda ɗaya ko guda biyu a kuibin sa a cikin sallah wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito amma wannan ruwayar da muka karanta ruwaya ce ta Imam Muslim ruwayar Imam al-Bukhari cewa yana ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salli ar-rajul mukhtasiran wannan ita ce ruwayar da Imam al-Bukhari ya fitar da ita naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salli ar-rajul mukhtasiran annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya hana mutun yayi sallah yana mai dora hannunsa akwai binsa to wannan hani malamai suka ambaci ilal da yawa daga cikin abin da yasa aka hana shi. Suka ce me yasa aka ce kada mutun ya dora hannunsa a kwibinsa. Wasu daga cikin malamai suka ce hikmatul karaha anna zalika fi'l al yahud. Suka ce dalilin da yasa aka ce makruhi ne mutun ya dora hannunsa a kwibinsa, suka ce saboda aikin Yahudawa ne. Galibi Yahudawa suke aikata haka idan suna aikata ibadarsu. To mu kuma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun addinin mu na musulunci gargadan mu yake, jan kunnan mu yake da minesa ne sa da aikin Yahudawa. Duk abin da aka san ba Yahuda yana yi, to kai musulmi so ake a hana ka. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisan da dama za ku jana cewa khaliful yahuda wan nasara, ku saba wa Yahudawa da Nasara, ku saba musu a kaza, Annabi yana yawan fada sallallahu alaihi wasallam. Waqila, wasu daga cikin malamai suka ce rahatul kuffar fi nar, suka ce abin da yasa aka hana irin wannan gicciyan ko dora hannu a kwibi lokacin da ake sallah shine hutun yan wuta ne, hutun kafirai ne lokacin da suka shiga wuta. Ma'ana hutun da kafirai za su samu ne lokacin idan azaba tai azaba, to sai su dora hannunsu a kwibin su a matsayin hutu. Kaga bai kamata a ce musulmi yana yin abin da yake hutu bane na kafiri, kuma kafirin ma a lokacin da ake masa azaba a cikin wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu. To amma sai dai a wannan magana tana da rauni kware da gaske, saboda a cikin wuta ina ji akwai hutu, ba hutu a cikin wuta ko? Yawwa, fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. La yukhaffafu, babu takaitawa, babu sassautawa. Kaga sassautawa shine kamar abin mutun ya huta ko? To babu wani zancen hutu a cikin wutar jahannama. Waqil, wasu malaman suka ce fi'lu shaytan, ai aiki ne da shaydan yake aikatawa. Aikin shaydan kuma ba aiki ne da ya kamata a ce mutum musulmi ya aikata shi ba. Waqil, wasu daga cikin malamai suka ce li'anna iblisa ahbata min aljannati kadhalika, wannan duk maganganu ne da malamai suke kawa a domin su kokarin fito mana da illar da ta sa shari'a ta ce kada mu dora hannunmu a kwibin mu. Wasu malamai suka ce wai lokacin da aka sauko da Annabi Adam iblis daga aljanna, kun san da iblis ɗaya daga cikin wanda suke zaune a aljanna ne ko? Lokacin da ya bijirewa umarnin Allah subhanahu wataala na yi wa Annabi Adam sujjada, saboda Allah maɗaukakin sarki ya tsine masa albarka kuma ya kore shi daga cikin aljanna. To lokacin wai da aka sauko da shi, aka fito da shi daga aljanna, ya fito daga aljanna ne a haka a gicciye. Saboda haka tunda aikin shaitan ne suka ce bai kamata a ce an yi shi ba. Waqila, wasu daga cikin malamai suka ce li'annahu fi'lul mutakabbirina, aiki ne na masu girman kai da jiji da kai. To shi yasa duk aikin da yake kuma na masu jiji da kai da girman kai bai kamata a ce kai musulmi kana yin koyi da su ba. To shi yasa aka ce kada ka irin waɗannan abubuwa. Ala ayyati hal, ƴan uwa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu umarnin duk lokacin da ka shiga sallah kada ka yi me, kada ka gitsi, wannan umarnin kaɗai ya isa. Na sha gaya mana a baya cewa duk lokacin da umarni zo daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, to babban abin da yake kan musulmi shine da'a da biyayya da bin wannan umarnin. Sawa'un ka gano hikimar ko baka gano hikimar ba, sai dai za ku ga duk inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ta magana, malamai sukan tashi su shiga su fita su yi ƙoƙarin ƙwaƙulo wata hikima da yasa aka ce ai wannan aiki. Me yasa suke ƙoƙarin ƙwaƙulo hikima? Domin duk lokacin da aka ce kayi aiki dan abu kaza, a ƙa'ida ɗabi'a ta dan Adam ya fi gamsuwa da shi. Ina fata an fahimta. Kayi sallah dan ka samu lada. Ina fata an fahimta. Za ka fi ganewa kamar a ce kawai je kai sallah. An fahimta? Hikimar yin sallah dan ka samu lada. Misali, to shi yasa duk lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo umarni ko a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wataala ya zartar da wani umarni, za ku ga malamai idan umarnin bai fito ƙarraba wani lokaci za ku ga akwai umarnin, akwai hikimar a cikin aikin. Ba buƙatar malamai ma sai sun tafi yawon neman hikima, akwai hikimar. Amma wani lokaci za ku ga Allah subhanahu wataala ya ɓoye hikimar. Manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai bayyana hikimar ba. To malamai kuma sai su tashi aiki kuma ya same su. Shi yasa sai wannan ce kaza, wannan ce kaza da sauransu. Amma dai ya ishe mu kaɗai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗora hannu akan kwiɓi, shi kenan ya isa. To malamai suka ce menene hukuncin ɗora hannun akan kwiɓi? Kamar yadda za ku ga a cikin unwanin babin da malamai ya ce babu karahati, ma'ana makaruhi ne kenan. an gane abin bai kai zuwa ga bata sallah ba kenan ko idan da za ka yi sallah ka bata bata ba sai dai kai abin da bai kamata ba kai abin da bai kamata ba sannan idan akwai larura idan akwai larura babu laifi shi yasa annan malai yake cewa wa zahiru anna mahallan nahyi ma lam yakul li daruratin wa illa kama waja'ahu janbuhu fa wada'a yadahu ala alayhi lidhalika fala yatanawalu an-nahyi yace zahirin hadisi idan muka kalle shi hanin yana bayani ne ga mutumin da kawai babu wata larura zai dora hannunsa akan kwibinsa amma mutumin da yake da wata larura shine yace kama waja'ahu janbuhu kamar wanda gefen sa yake masa ciwo dora hannunsa shi zai sai ya dan samu relief an gane ya dan rike wajen sai ya dan samu relief a cikin sallah to wannan babu laifi dora hannun nan amma haka kawai wani gayu ne to bai kamata ba ba daidai bane shi yasa zaku ga ita sallah zaku ga tun daga farkon ta zuwa karshen ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo na koyar da sahabban sa saboda komai na cikin sallah akwai yadda ake so ka yi shi ba yadda kai abin da ka ga dama ba hannunka ina zaka ajiye shi kafarka ya kamata ka batta idanka ina ya kamata ka sashi ina fata an fahimta komai sai da akoya maka shi yasa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai mutuka ma wajen koyar da sallah wani lokaci hakan manbari ya hau yau kan manbari yayi ya tada sallah yayi karatu yayi ruku yayi sujjada ya dago har ya kai ga sallama da ya gama sai ya juye ya ce na aikata haka ne domin ku koyi sallata ina fata an fahimta domin ku ga yadda nake yin sallah sallallahu alaihi wasallam shi sa yanzu da zaka zo kana yin sallah kawai sai ka dora hannunka aka haka dan karamin yaro dan islamai idan yazo zai ce wannan bai yi sallah ba ba haka bane saboda ya san ana dora hannu aka a sallah ba dora hannu aka a sallah sallah haka take ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duke koyar da ita shi sa ku ga malamai suka dauki alƙalmin suka yi ta rubuta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dillin tattafan hadisi kaf in ka dauka tunda kan sahih al-bukhari sahih muslim sunan na abi dauda sunan na imam tirmidhi sunan na imam an-nasa'i sunan na ibn majah musnad da imam ahmad muwatta ta malik da duk sauran tattafan musnadat da sauransu za ku ga kowanne akwai babin da yake kulla ko kitabi na musamman da yake bayani akan sallah bayan sauran abubuwan da ya kawo da suka shafi addini kuma zai kawo sallah zai ta gaya muku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a sallah kaza yi a sallah kaza yi haka ake bukata haka kuma aka samu malamai su kuma suka rinka dauka alƙalamin suna rubuta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kaga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta nasa ko wanda zaka ga yace sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha yadda ya samu ya suna kenan yace siffar sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun daga kabbara harama shi da man yadda ya tsara littafin sa daga kabbara harama ne zuwa sallama yace kamar kana ganin sallah shi sa duk abin da yake out of kabbara harama ba zaka same shi a cikin littafin albani ba falalar sallah ba zaka same ta ba ina fata an fahimta ba zaka ga wannan ba amma in dai sallar ce tsantsa to babu littafin da yake shamil akan abubuwan da ya shafi sallah kamar littafin albani yayi kokari kwarai Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen shi ma ya rubuta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi kokari wajen hatta fito da ya fara ne da falalar sallah ya aka saukar da sallah me yace sallah diya kawo wannan sannan kuma ya shige maka bayani akan ita sallar kanta Allamatul Jazira bin Bas shi ma ya rubuta littafi sifatu salatin nabi wannan mai kira'a mai shawishi ma da littafi sifatu salatin nabi akwai sifatu salatin nabi dewa da ake kawo duddan annuna maka yadda manzon Allah yake sallah sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa sallu kama ra'aytumuni usalli eh shi sai ga daga mutun ya tara sallah to dole ne ya nitsu ya ga ya annabi yake sallah ina zai aje hannunsa ina zai dora shi ina ya kamata ya kai shi da sauransu duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tada kabbara harama hannunsa sai dora shi akan kirji sai dora na dama akan nahagu sai yi shi sai ya rike na dama akan nahagu ko kuma ya dora shi akai ya koye alqabdu koye alwada'u shine sai haka anan yake dora shi haka an fahimta ai ko kuma ya rike nan din inda ake cewa arrasu inda ake daura agogo nan yake rikewa sai ya dora shi kuma akan kirjinsa ba a ciki yake dora ba ko akan timbi ba kuma awu yake dura wani sai ga kamar shaki wayin sai yake sanyi a kirjin sai yake dura wa sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane haka yake yi haka yake sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da annabi ya fara sallah zuwa ƙarshen sallar sa haka yake tsira da amince tsara tabbata a gare shi haka sabansa suke yi haka tabi'ai suke yi haka atba'ut tabi'ina duk haka aka samu malaman addinin musulunci suna yi saboda haka ba a dora hannu akan kwidi haka nan kana sallah ka saki hannunka shi ma wannan ba sallar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam kaje sai dai kaje ka samu inda ka samu kayanka amma wallahi ba sallar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam manzon Allah baya sakin hannu in yana sallah eh babu wani hadisi guda daya da ya tabbata annabi ya saki hannu yana sallah ba a ce sallar ka bace ba an kai yawa kada ka ce an je an ce sallar a'a ba a ce sallar ka bace ba amma dan ga maka baka irin sallar manzon Allah ba akwai matsala eh na san so kake ka kadi da manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam tunda an ce maka manzon Allah ya sallar dora hannu a kirji me yasa kake kyamar dorawa ne me yasa baka san dorawa anya akwai ba akwai wani abu ba manzon Allah yayi hatta mu da muke cewa muna ba mazhaban malikiyya a kasan mu wannan Imam Malik ya rawaito hadisi a cikin muwaddas wanda yake bayani akan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi sallar da yake dora hannu Imam Malik bin Anas a cikin muwatta ya rawaito hadisi yace dukkanin annabawan Allah Allah ya koya musu sallah kuma yadda suke sallah shine suna dora hannu su na zama akan nahu kaga Imam Malik shi ma dan gabali ne kenan ku ina fata an fahimta saboda haka a ni ina gani a matsayin ka na musulmi wanda kake so ka hada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar duk wani abu na gargajiyanci ka bar wani abu na kungiyanci ko na dariƙanci ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shikenan kawai ya annabi yake aiki kai annabi baya kaza ka bari shikenan Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوقع إليه ونفسه تتوقع إليه wannan babu kuma yan uwa zai mana bayani akan karhancin yin sallah bi hadrat at'am mutun yayin sallah ga abinci kuma an kawo eh ga abinci an kawo ga kuma sallah ta yi lokacin sallah za a tare sallah a masallaci za a yi kenan to shine sai imamu nawi ya kara cewa nafsuhu tatawaqqa'u ilayhi a lokacin zuciyar mutum tana matukar san abincin tatawaqqa'u ay tashtaqu tashtaqu ila at'am zuciyarka tana matukar san abincin kamar ka kaddara kana jin yunwa sosai eh kana jin yunwa sai gashi kuma lokacin sallah yayi sai gashi kuma an kawo abinci in ba kawo abinci ba da dan sauki ko amma an kawo shi kuma gashi ka ganshi kaga da matsala ko yawa kana sallah kana kai kaddara in ka fara sallar liman ya dan ja maka dogo sura kaga limamin haka gama sallah kana jin haushin sa eh ba za ka nitsi ba yawa to amma idan ka samu abinci ka cika kinsa sai kai sallah aw ma mudafa'atil aqbatayn haka na an karhanta yin sallah tare da matse ko tunkude dauɗaɗa guda biyu al aqbatayn shine sai malan nawi ya fassara sai ce wahumul baulu wal ghaiz sune fitsari da bayan gida mutun yayin sallah yana jin yunwa zai ci abinci ko kuma yana matse fitsari da bayan gida lokacin da fitsari ya matsi mutun da Allah yake ji to kasan akwai ni musamman irin da sanyin nan haka mutun ya dula baya so ta kare sai ya ce sai yayi sallah ba yana sallah yana dusko kuma yana darrawa haka saboda fitsari ya matse shi ko kuma bayan gida ya matse shi to duk wannan makaruhi ne lokacin da kake sallan kai kanka akan kasan babu cikakken nutsuwa eh abinda ake so ka bada zuciyarka gaba daya bil kulliya zuwa ga Allah madaukakin sarki zai yi ku anya ba zai yi ba eh zaka je kana tintintini kana yin abinda bai kamata ba to shine sai shari'a ta hana wannan din أن عائشة رضي الله عنها قالت مالك أنكر قولنا جيسي دقاء ورمو ميني ألا مدعوك كنسركي كارا متردنا نائشة قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتي ناجم الزن الله إرادة أمسن الله أرتبت أغريشي نتوى لا صلاة باب صلى لا نافية للجنس صلاة باب صلى بحضره الطعام الوقت عند اكل هلرتو ده ابنتي ولا هو ko kuma shi yudafi'ul akhbafani lokacin da yake matsi fitsari ko bayan gida nan ma babu sallah wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin inga tattalin littafin sa ɗan uwa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa babu sallah a lokacin da mutum yake jin bayan gida ko fitsari babu sallah a lokacin da aka kawo abinci to ka'idar wannan la a larabci sunan ta la nafiya tana kore abin da yazo gare ta ne shi yasa za ku an sa mata me an sa mata fataha la salata babu sallah to shi ne sai malami suka ce la din la salata me ake nufi babu sallah to wasu daga cikin malami musamman ashabu zahir in zahiriya kenan masu bin zahirin nassi sun doran nassi suke hawa kawai su fasa shi ba ruwansa da wani tawilance suka ce ai la salata maqbula an gane sallah bace ba kawai babu sallah karbabbiya in dai abinci yazo kana jin yunwa kana kallon sa zai hana ka samu nutsuwa a cikin sallah idan ka kai sallah bace ba me dalili suka ce saboda annabi ya ce la salata babu sallah jumhur mafiyayo daga cikin malami suka ce ai la salata kamila sune suke rangami suka ce abin da ake nufi babu sallah cikakkiya ma'ana sallah ta samu ne kenan tawaya an gane amma ta me tayi wannan ya dan fada madama ku ya dan fada madama suka ce babu sallah cikakkiya to amma malamai suka ce idan sallar da za a yi kana gudun jam'i ya kwace maka ne suka ce shine aka ce babu laifi sai ka zo na ka ci abincinka dan Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda kowa san Abdullahi dan Umar a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ɗaya daga cikin sabon da suke kankabe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ji an ce annabi ya yi baya nawa baya san yin jiki wajen aikata shi sawa'un ya san dalili ko bai san dalili ba in dai annabi ya aikata aiki kawai shi an gama Abdullahi dan Umar to amma ya tabbata sau da yawa zai ji ana karatu a masallaci yana zaune yana cin abinci saboda me saboda wannan hadisi na annabi shi ma wata sunna yake bi an gane wata sunna yake bi shi ma yanzu ka kaddara ka je ka jiga ta ka sha wahala ka zo ka zauna ka ci abinci kenan sai ka ji ana ikama sai ka ji mujarki yana ikama to me zai faru kenan idan ka taso ka tozo zaka samu sallah a cikin jami'i idan kuma ka zauna ka ci abinci za a yi sallah babu kai amma kuma zaka sallah nan babu nutsuwa to sai ka zauna ka ci abincinka an ga gama sai ka sallaka an gane amma suka ce kada hakan ya zama sai al'adar ka ba ka san mutanen mu yanzu wani sai ya ji abar tare sallah sai ya dauko abinci kuma wallahi ka san mutanen mu wani kawai sai ya bari ya zaman sai ya shantake da ya ji abar tare da sallah an fada ta da ikama sai ya ce ai abinci zai ci an ce ci shi ne gaba da sallah sai ka maka hadisi sai ce an ce ci shi ne gaba da sallah ba haka ake nufi ba an abin ya zama to maka al'ada ba wannan ba shi ne abin da ake nufi ba Allah madaukakin sarki ya san abin da ka koyi a cikin zuciyarka amma dai abu ne wanda ba ka saba sallar ka a cikin jami'i wannan abu ne da ya bujuro maka saboda ka sai ka zo na ka ci abincinka abu ne biyu shi ne idan ya kasance kuma in ka zo na cin abincin lokacin sallar ne zai fita an gane bambancin su idan ka zauna zaka ci abinci ba jam'i zaka rasa ba a'a kafin ka gama cin abincin lokacin sallah zai fita gaba daya ya zaka yi kenan suka ce to a lokacin wannan hadisin ba zai maka amfani ba saboda ita ka'idar sallah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban kuma me mawqutan an wajabta ta kuma tana da lokacin da Allah ya ajiye ayyuka a lokacin ta ba a so ya wuce suka ce ko da mutum ne yana cikin rashin lafiya ko wacce irin rashin lafiya yake ciki inda zai iya hankalta abu dole ne sai yayi sallah kafin me lokacin ta ya fita suka ce kai ma sai kai sallah a daddafa dai haka sai ka dan takaita ta kai ta sannan sai ka ci abincinka amma shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Ikhtiyarat shi yana ganin cewa in dai akwai yunwar sosai ko kuma bayan gidan da zai hana mutum bayar da wani rukuni daga cikin rukunin sallah tunda rukuni idan ka bar shi a cikin sallah baka da sallah suka ce to wannan bayan gidan zai hana ka bada rukuni yadda ya kamata to sai ka tsakaci abincin sannan kai sallah to amma dai gaskiya mafi yawancin malamai jumhur abinda suka tafi akai shine kai sallar a haka sannan sai ka ci abincin saboda fatan lokaci matsala ne gaskiya eh fatan lokaci matsala ne kuma waɗannan da suka ce fatan lokaci matsala ne suna da hujja ƙwarai da gaske tunda kaga mutumin da yake yaki ba ya mai uzurin fatan lokaci a sallah ba an ce sallah a lokacin ta ba haka bane wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah haka Allah ya ce da annabi sa idan ka kasance a cikin sallallahu alaihi wasallam to ka tsaye musu da sallah idan lokacin ta yayi ana yakin fa sai annabi yayi sallah da shi da sahabban sa to idan mutumin da yake yaki aka ce sallah a lokacin ta dan kada lokacin ta ya wuce ka kai da kake jin yunwa ko kake jin bayan gida ko kake jin fitsari min baba wala ace kai bi kai sallah a lokacin saboda ka sai kai ta fattaqullaha mastata'tu ka ji tsoron Allah daidai gwargwado da ka samu dama saboda ka sai kai ta yadda ka samu dama shikenan ka sauke nauyin da yake kanka amma da ƴan uwa mu fahimta daga lokacin da kake jin bayan gida kake jin fitsari babban abin da yake kanka shine ka je kai su kada ka ce sai ka zo kai sallah saboda akwai abubuwa guda biyu da za su fara na farko ita sallah ba za ka yi ta a nitsa ba na biyu kuma za ka iya cutar da kanka wanda duk wanda yake da alaka da lafiya ya san illar da abin nan din fitsari rike fitsari yake jawo mutum wani sai ya ce ai shi tun tsabar guna da fitsari kuma yana ji ya iya jefa to masana sun ce yana kawo ciwon koda haka ne ko haka masana suka faɗa haka na ji wata likita tana faɗa ta ce yana kawo ciwon koda mutum ya matse fitsari zai zawo ciwon koda kuma idan mutum bai wata ma sai ya jawo masa irin ciwon menene yin fitsari ko abin da ya kamata haka saboda haka mutum ya je kayansa shi ne abin da ya fi shari'a tana kiyaye bangaren shari'a kuma ta kiyaye bangaren lafiya duka gaba daya Allah ya sa mu dace wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa shi ma babun nahyi ar raf'i al basr ila as-sama'i fi as-salah babun da zai bayani game da hani akan daga gani mutun ya daga idan sa zuwa sama fi as-salati a cikin sallah lokacin da mutun yake sallah sai rinka kallon sama shi wannan hannun yan uwa ba makaruhi bane haramun ne wasu daga cikin malamai ma suka ce idan mutum yana sallah ya daga idan sallah daga lokacin da ya daga idan sallarsa ta lalace suka ce li'annahu takaba ma nuhi anhu saboda ya zakke wa abin da aka hana shi aikatawa duk mutumin da aka ce kada kai abu kaza yaje yayi abu kaza akan wani aiki to bashi da wannan aiki haka wasu daga cikin malami suka faɗa saboda haka lokacin da mutum yake sallah sai mutum ya mai da hankalinsa ya kalli inda shari'a ta ce kalla idan mutum zai sallah ina ake kallo kasa da shi sai na ga muku da za a yi ita lamarin sallah ya kuga komai na ta daki annabi ya mana bayanin sa sallallahu alaihi wasallam suka ce idan annabi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmi bi basrihi nahwal ard idan annabi ya tada sallah sai ya jefa ganinsa zuwa kasa sai kasance kasa yake kallo wasu daga cikin malaman malikiya ne suka ce idan mutum ya tara sallah sai ya kalli gaban sa an gane me yasa suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce da manzon sa fa walli wajhaka me shataral masjid alharam ka juyar da fuska ka kalli me setin daki mai alfarma suka ce to sai mutum ya haka sai aka ce musu ai annabi kirada aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya ce ka kalli gurbin sujjadarka suka ce to sai ka hada bi sai ka haka da fuska kuma sai ka haka an gane kuwa ka kalli gaban ka kuma ganin ka sai ka kasa da shi ka kaga wannan ai da wahala da wala sai idan ka wurkile in baka wasa ba malami suka ce wannan ayar fa walli wajhaka shatar al masjid al haram aka sauko da ita ba manzon Allah ba kira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ɗaya daga cikin primary asali na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ya bashi shine yace masa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da wannan alqur'ani dan kai mutane bayanin abinda aka saukan musu to duk abinda aka saukan na alqur'ani wajen waye kamata ka fara kuma ka gani wajen manzon Allah to tunda Allah ya ce masa fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram sai kalla yayi sallarsa haka yake kalli gaban sa kuma yayi haka da kai ba a taba rawaito wannan ba amma haka wasu daga cikin malaman malikiya suka faɗa so haka daga lokacin da mutum ya ce Allahu akbar sai ya fara kallon inda zai dora goshin sa mawdu'i sujudi inda zai dora goshin sa nan zai kalla sai lokaci guda shine lokacin da mutum zai tahiya idan ka fara tahiya kai haka to a lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai da ganinsa ne zuwa danyen tsinsa da yake kadawa an gane yan uwa a lokacin kuma ba gaban ka zaka kalla ba dan yatsan ka da kake kadawa nan kuma zaka fara kallo a lokacin amma in ba wannan lokaci ba tun daga fara sallah har gamawa ina ake kallo shine gurbin sallah gurbin sujjada saboda duk wani abin da zai dauke maka hankali ba a sansa ka kalli san a ba daidai bane zamu zo bayani akan hana waiwaya a cikin sallah insha Allah ta'ala malaki Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace ma balu aqwamin annabi ta me yasa wasu mutane ne ai ma sha'anuhum menene yake damun wasu mutane ne yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim kawai sai su rinka daga ganin su zuwa sama lokacin da suke sallah me yasa me su ne fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala da annabi ya fara magana sai magana sa tai tsanani game da hanin da yake akan daga gani zuwa sama lokacin da mutum yake sallah hatta qala hatta da annabi ya ce la yantahunna an zalika wallahi ko dai su daina abin da suke na kallon sama in suna sallah aw la tukhtafanna absaruhum ko kuma abushe ganin su me abushe ganin su mutum ya daga kansa sai ya dawo makahu kawai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sawatar wayar annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace ko dai su jena aw la yarji'u ilaihim ko kuma ganin idan sun daga wallahi ba zai dawo ba watar waya kuma wannan hadisin annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace mutanen da suke daga ganin su zuwa sama ko dai su dena ko kuma Allah ya canza surarsa zuwa surar jaki ai mun karanta shi a baya ko mun ba ku manta ba Allah ya canza surarsa zuwa surar jaki haka annabi ya faɗa Allah ba shi da iko Allah bai canza wasu daga cikin mutane daga mutane sun dawo barraka ba Allah bai canza wasu mutane daga mutane sun dawo aladu ba وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت daga cikin yahudawa da Allah ya ce kada ku yi su suka saba wa Allah suka je suka yi su sai Allah ya ce musu dukkan su kudu qiradatan khasiina ku zamto barraka kuma barraka ma kaskantattu haka wasu nau'i daga cikin yahudawa da still da suka ƙara abin da Allah madaukakin sarki ba ya so su kuma sai Allah ya hawwala su sai ya mai da su ne aladu to kai ne Allah ba zai iya canza ka ba a shi sa kallon sama lokacin da mutum yake sallah wannan haramun ne saboda narkon da yazo duk wani nassi da kaji an ce kada kai kaza sai kaji an kawo narko za a yi wa mutum azaba iri kaza ko kuma tsinuwa akai ko wani wa'idi irin wannan suka ce to yana nuna cewa abin lalle haramun ne ba daidai bane shi sa lokacin da mutum yake sallah ba buƙatar ya daga kansa zuwa sama wannan ba daidai bane to amma a wajen sallafa al-qadi iyad a cikin ikmal al-mu'lim sharhin da yawa sahih muslim yake cewa wasu malamai suka ce koda a wajen sallah ma to amma dai wannan magana ce ƴan uwa mai rauni kwarai da gaske idan a wajen sallah ne wasu daga cikin malamai suka ce mustahabi ne ma ana so ka rinka daga kanka kana kallon halittun sama kaga taurari kaga wata kaga rana kaga yadda Allah ya daga sama rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina to taya za a kai cincincini akan sammai da ƙasa idan baka daga ido ka kalle ta ba ina fata an gane to da ka idan a wajen sallah ne babu laifi ka rinka kallon sama kana ganin halittun Allah sai ka ƙara jinjinawa Allah madaukakin sarki sai ka ƙara ganin girman Allah madaukakin sarki ka tabbatar Allah madaukakin sarki ya isa komai kuma ya isa ya baka umarni ka bi wannan halittun din nasa ne shi halice su ko lokacin da mutum yake addu'a babu laifi shi ma ka daga hannunka ka kalli sama eh kana tabbatarwa Allah a sama yake kenan wanda yake sama ya amsa maka addu'arka ba haka bane shi sa addu'ar hadisin can na mutumin da ya tsawaita tafiya ash'asa aghbara ai kun tuna hadisin ko da gaskiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ya muddu yadaihi
ila sama yana miƙa hannunsa zuwa sama yana ya rabbi ya rab ya ubangiji eh saboda ka nuna ya ubangijin dake sama ka amsa mana addu'a to babu laifi in kana addu'a shi ma ka daga irin ka kalli sama babu laifi amma a cikin sallafa haramun eh haramun shi da musulmi ko da washi a tsaye yake tak sai inda shari'a ta ce mai yinan sai yayi dawo bai sai ya dawo ba yi gabas haka musulmi yake in dai a shari'a ne na in dai al'amari ne na ibada haka musulmi yake mutum baya yin gaban kansa baya wuce gona da iri la tuqaddimu bayna yaday lahi wa rasuli kada ka shiga gaban Allah da manzansa me shiga gaban Allah da manzansa kai abin da ba saka ba eh ka tsaya tak a can baya yi kaza yi bari na bari wannan shine abin da yafi kamata kuma yafi dacewa wannan hadisi rahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin a littafin sa ingatacce babu karahati liltifati fi salati li ghairi udhri babin da zai bayani game da karhancin yin waiwaye a cikin sallah ba tare da udhri ba to shi waiwaye malami suka ce kala uku ne waiwaye kala uku ne akwai waiwayen da yake kai tsaye bata sallah yake in kai shi sallah ka ta lalace shine aliltifati bis sadri mutum ya waye da kirjinsa ko da jikinsa misali mutum ya juya gaba ɗaya kirjinsa ya juya ya bar alƙibla dan ɗaya ne daga cikin sharɗin sallah sai mutum ya fuskanci ina to da zarar ka bar alƙibla babu wani uzurin da zai sa ka bata sallah ka ta lalace dan uwa an fahimci wannan shi yasa duk mutumin da yake sallah ya bar alƙibla ya karkace mata to sallar ta ɓaci saboda haka idan mutum zai waye waya da jikinsa gaba ɗaya sallar ta ɓaci wannan babu wata magana akai waiwaye na biyu shine al-iltifati bil ra'si aw bil 'ayn mutum ya dan juyar da kansa irin da dan sata kallon haka ko kuma da ido ka sa akwai wanda zaka ga yana sallah musamman irin wanda yake sallah a waje duk wanda zai wuce yana kallon sa da ka da ido da ka daga ido sai ka kuma da ido da shi ba akwai ba kaga wannan shi ma matsala ce eh matsala ce shi sai aka tuka kallon kasa ai ta kalli ƙasa to shi irin wannan waiwayen malamai suka ce makaruhi ne kuma yana rage maka ladan sallah zai muntsini sallah ka zai ya kushi sallah ka darajar nan da zaka samu 27 in baka wasa ba sai da kira zaka samu 7 ma eh 7 ma sai kai da gaskiya ka fita da shi kwarai da gaske ɗaya daga cikin abin da ke jawo akwai irin wannan waiwayen kalle-kalle da sauransu to shi irin wannan waiwayen malamai suka ce idan akwai uzurin da zai sa ka yi babu laifi misali kamar kana sallah a inda yake kana jin tsoro kana sallah sai ka ji karar mota ta taho an fahimta ta taho da gudu kuma kamar kanka ta yi babu laifi ka kalla ka gani in ka ga da gaske ne sai ka matsa ka koma gefe ka ba ta waje ba haka bane wannan babu laifi ko kuma kana sallah a cikin daji ka ji kukan zaki ko kura sai ka yi me sai ka juya ka kalla an kaga shine kai alhamdulillah ka fita da gudu to ka tsaya in ba in ka mutu da ni zaka yi sallah eh babu laifi sai ka gudu irin wannan babu laifi ya tabbata wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita lokacin sallah yayi baya nan sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka wakilta sayyidina Abubakar Siddiq annabi ya je sulhu ne wata unguwa daga cikin unguwoyin mutanen lansarawa mutanen madina ya je musu sulhu har lokacin sallah ana tafafatawa ana ta sulhu kai hakuri kai abin nan da sahabbai suka ga lokacin sallah sai suka ce sayyidina Abubakar ya wuce wannan shi zai nuna maka yadda sahabbai suke kimanta sayyidina Abubakar sun san bayan annabi babu kowa sai wa sai shi saboda haka sayyidina Abubakar ya shiga ya fara sallah kuma sai annabi ya dawo to da annabi ya dawo sai ya ratso ya shigo cikin sahu sai da ya zo sahun gaba saboda haka sai ya zauna sai ya tsaya a sahun gaba aka ci gaba da sallah da shi tare da sallarsa sahabbai sai suka ga annabi a baya ga sayyidina Abubakar Siddiq yana jin sallah saboda haka sai suke ta tafi kawai tap 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 ana masa isharar jiyo bayan ka akwai labari sayyidina Abubakar ya ci gaba da sallarsa can da ya ji tafin ya yawa sai ya jiyo kawai sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayansa sai ce ina abe ga tana ba sai yo baya annabi ya ci masa yayi masa ishara ci gaba amma ina ya ce wane dan abu wahafata ya yi sallah a gaban manzon Allah to haka sai ya koma baya sai annabi ya shiga ya karasa sallah. To shine da aka masallaci sai annabi ya tambaye shi yace ya dace ka ci gaba da sallah kuma ka ita ya rasulullahi wane ni ai wane mutum ba haka bane kun ga ya jiyo ko bai jiyo ba sallar ta lalace annabi sai sallar ta lalace ba me dalili saboda akwai dalili akwai uzurin da yasa abin nan ko yawa to shine annabi yake ga musu cewa daga yanzu idan wani abu ya same ku a cikin sallah a daina tafi eh innamat tasbiqu lin nisa shi tafi mata ne suke su ma matan ba to aka ai taraf rap rap a'a haka ake wai malami suka ce ai haka bayan tafin ake buga kaga ba zai ƙara ba sosai ko amma an kai haka ba zai ƙara sosai da sosai suka ce innamat tasbiq lin nisa amma wat tasbihu lir rijal maza idan wani abu limamin su ya same shi na rab kanwa to tasbihi ake sai a ce subhanallah kawai shikenan kai kuma limami da kaji an ce subhanallah ka san akwai wani abu eh sai ka tana mai kai yawa shikenan sai a gyara sai a cigaba da sallah to abinda nake so in kai mu zuwa gare shi ne idan aka samu uzurin da mutum zai iya waiwayawa babu laifi sai mutum ya waiwaya waiwaye kala na uku shine duk bai kai waɗannan guda biyun matsala ba shine al-iltifatu bil qalb mutum ya juya da zuciyarsa shine kana cikin sallar kafara tunani kana cikin akwai wanda bayan wannan shine Muhammad Salal Uthaymeen yake cewa hadha huwa al-illatu allati la yakhlu anha ahad yace hadha huwa al-illatu allati la yakhlu anha ahad yace wannan ita ce illar da babu wanda ya isa yace baya yin ta ko akwai yace to amma ina ma zakai abin rabi da rabi da tunanin ya zo yi kokari ka kautar da shi ka sa sallar a cikin a gabanka ka rinka halatto da abin da kake karantawa idan ya ƙara bujuro maka kai haka gama sallar sai da ya fi dacewa amma na sha buga mana misali wallahi wani daga cikin mai idan aka tare sallah idan ya shiga kasuwar ni wallahi sai an ce assalamu alaikum shi sa wato zaka mamaki mala wani lokaci sai ga ana sallah limami ya rafka babu wanda ya gane fa ko ba ku fimta ka ba ana sallah wallahi sai limami ya rafka wasu yan tani wai an ya maka rafka aka ko saboda kowa ya bazama a cikin sallar ga dai gandan jikin a cikin masallaci ana sallah amma kowa ya kama gaban sa wani yayi kwari wani yayi tudu wani yayi ina ne wani ne kowa akwai inda ya kama gaban sa musamman mu ɗan Najeriya ɗan uwa sai dai Allah ya mana afuwa abubuwan da ke kama da yawa wallahi kuwa Allah ya yafe mana shi za ai marga ya kala rawe sai in kaje lahira kana ɗan Najeriya kawai sai ka tafi aljanna ce saboda duk hisabi an gaya maka a duniya duk wannan shugabannin sun maka hisabi to amma wallahi in mutum bai wasa ba zai ci duka ana ci duka a can eh kware Allah wallahi duk mutumin da bai ba Allah ba a nan ya sha wahala a nan can din ma kuma ya je dandana Allah ya kiyaye
amin
Allah ya kiyaye
amin
to yan uwa waɗannan su ne nau'in waiwaye guda uku shi na ƙarshen yana da ɗan sauki amma dai inda mutum zai kyale shi ya rinka tunanin Allah a cikin sallarsa babu abin da ya kai wannan dadi ita ce Allah madaukakin sarki ce qad aflahal mu'minu alladhina fi salatihim khashi'un al-khushu' kenan kun san al-khushu' shine nutsuwa ta zuciya at-tumanina kuma shine nutsuwa ta gabbai to duk guda biyun ana so ka tattara su a cikin sallah gabbanka su nutsu kada ka sallah kana rangaji kana rawa eh haka sai ga mutum yana sallah yana rangaji yana rawa da sauransu wannan ba daidai bane hakanan kuma kada ka tsaya din kyam kowa ya ganka ya san ka iya sallah a zahiri amma zuciyarka ba ta tare da kai shi ma ba daidai bane idan aka ce ka zaba daya wani zaka zaba a ce dole sai kai guda ɗaya daga ciki wani zaka zaba eh wanda zuciyarka ta nitsu jikin naka ya danyi rawa kaɗan saboda nitsuwar zuciya ta fi abinda annabi ya ce shine idan mutum ya tada sallah Allah madaukakin sarki yana fuskantar sa gaba daya idan Allah subhanahu wataala ya kalli zuciyarka yaga ta bar shi ba sallaci a gabanka ba shi ma sai ya kau da kai gabanka sai ya kyale ka wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa Allah yana fuskantar bawa idan ya tada sallah amma lokacin da ya ga ba shi ne a cikin zuciyarka ba wani abu ne daban kana tunanin wasu abubuwa shi ba Allah sai ya rabu da kai in sarafa anka eh sarafa anka kawai sai Allah ya rabu da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
an Aisha radiyallahu anha qalat
wannan hadisi an karbo shi daga Na'isha Allah ya kara mata yarda tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi salat tace na tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da waiwaye a cikin sallah fa qala sai annabi yace huwa ikhtilasu shi waiwaye wata fauta ce in aka ce al ikhtilas shine al akhdhu bis sur'a ala ghaflati karba abu ko kwatar abu da sauri lokacin da baka yi aune ba ka ga falasiya kwata abu eh shine al ikhtilas fautar abu kwatar abu tace ya rasulullahi ya batun waiwaye a cikin sallah sai annabi yace ai wannan wata fauta ce yahtalisuhu ash-shaytan da shaydan yake fauta min salatil abdi daga sallar bawa ma'ana me yake nufi da min salatil bawa kun ga min ce tab'idiyya ko yake fautar wani bangare daga cikin ladanka na sallah ya kamata ka samu lada 100 sai shaydan ya saka waiwaye sai a rige maka 30 sai ka samu 70 an gane to shine bakin ciki da shaydan yake man lokacin da muke sallah wannan hadisi rahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na karshe wanda insha Allah ta'ala akan sa zamu dakata wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas ibn Malik Allah kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace iyyaka waliltifati fi salat ahir dinka ina gargadinka da yin waiwaye a cikin sallah fa inna liltifata fi salati halakatun yace saboda waiwaye a cikin sallah halaka ne fa in kana labudda idan babu makawa dole ne sai kai waiwayen fa fi tatawwu'i to kai shi a cikin sallar nafila la fil faridati ba a cikin sallar farilla ba rawahu tirmizi imam tirmizi ya fitar da wannan hadisi wa qala yati hadithun hasanun sahihun hadisi ne hasan ko kuma sahihi amma wannan hadisi yan uwa ba'ifi ne bai inganta ba saboda da sallar farilla da sallar nafila duk daya ce idaitse bambancin su kawai wannan tawajibi ce wannan ba tawajibi bace amma ta fuskar kiyaye duk abin da ya kamata a kiyaye a cikin sallar farilla to haka mai sallar nafila shi ma zai kiyaye saboda ka hadisin Sheikh Muhammad Hassan Al-Albani ya da'afa shi a cikin da'ifu Abi Dawud da'ifu Tirmidhi saboda ka hadisin bai inganta ba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan yake cewa Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin malam ya halatta a karanta alqur'ani ba tare da daga murya ba ya halatta dan uwa ya halatta ai guda biye dama wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaji baina zalika sabila ai akwai hadisi muslim da annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi zo wucewa ta gidan sayyidina abubakar da daddare yana kiyamar laili sai annabi ya kasa kunne wato ku dubi yadda annabi yake tarbiyar sabansa haffa bi yake ta gidajen sa da daddare ga wake kiyamar laili wake bacci wa yake yi waye baya yi to amma shi sayyidina Abubakar Siddiq da annabi ya zo wucewa sai ya je yana karatu can kasa kasa ba a ji can kasa kasa sai ya wuce da ya zo wucewa ta gidan sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda shi kuma sai ya je ya daga mare diya cika unguwar iya cikin unguwar kowa yana ji da tsakar dare yana ta karatu so da ka da safiya ta yi suka haɗu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai annabi ya ce da sayyidina Abubakar Siddiq ya kace karatu ƙasa ƙasa sai ya ce masa ai ina jiyar da wanda nake sallar dan shi ne kawai an gane ba ina yi ne dan wani ba wanda nake sallar dan shi ya ji ina jiyar da shi shikenan ya wadatar sai kai fa sayyidina Umar ya ce ai ni ina koran shedan ne kuma in tashi masu bacci kowa ya tashi ya sallah kaje maza je kenan yace ina tasar masu bacci ne sannan kuma ina koran shedan to shine sai annabi ce sayyidina Abubakar kai ka dan karama dai ka kadan tafiyar da kake kai kuma kai dan yi kasar ita kadan shine wala tazhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila abin da ya kamata ka la'akari shi shine idan zaka yi karatun alqur'ani kai kadai a cikin ɗakin ka a gida akwai bukata ka daga murya ka dan zai taimaka maka wajen karsashin yin karatun alqur'an amma in inda yake da mutane ne da yawa inda zaka takura musu tace kai kasa kasa haka ne ko sai kai kasa kasa shine abin da ya kamata saboda haka sai ka samu ladan karatunka kuma su baka shiga hakkin su ba amma lokacin da kake daga murya maybe wancan zikiri yake kana ta kuda masa ka zikirin sa to me haka samu lada kuma sai ka samu alaki ina fata an fahimta yawa to wannan dai shine a takeice Allah madaukakin sarki ya samu da shi na'am na'am
dangane da sura hannu
na'am
shi yake wanda ne ga maza ka bi banda mata
eh
kowa zai iya sura hannu a sallah
eh cewai dora hannu da aka ce ana yi akan kirji idan mutun yana sallah maza ne kadai suke ko mata kamar yadda na kawo hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli wannan hadisin ya shafi maza ya shafi mata duk wani aiki da namiji zai yi shi a cikin sallah mace za ta yi shi in ba istisna aka samu daga annabi cewa wannan aikin banda mata ba amma duk aikin da namiji zai haka mace za ta yi shi haka ya tabbata shi sa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin sa ya kawo wasu ayyuka da mutane suke ganin cewa akwai bambanci tsakanin maza da mata da rusa ayyuka misali a ce mace za ta sallah sai ta haɗe kafafuwanta an gane aiko mace ba ta buɗe ba sai ta haɗe kafafuwanta ta matse wannan ba daidai bane mace kwata-kwata ba za ta yi sallah ta daga murya ba sai dai ta duk sallolinta sai dai ta yi saboye wannan shi ma ba daidai bane sai dai aka ce kawai za ta yi sallah ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta ba sai ta daga murya da namiji yake yi ba amma zancen ta rinka karatu a cikin zuciya wannan ba daidai bane shi yasa duk aikin da namiji zai a cikin sallah mace ma za ta yi irinsa saboda ka dora hannu na dama akan na hagu namiji zai mace za ta yi haka manzon Allah ya sallasa sallallahu alaihi wasallam haka kuma kowanne musulmi ya kamata a ce yayi me yayi sallarsa Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am
dangane da kibla kamar yadda za mu gani idan ana sallah kamar a kasuwanni ko a wasu wurare
na'am
za ka ga wani biza ta
kan ka eh na fahimta na fahimta wato wannan mutane suna wahalar da kansu ne mutane su fahimci cewa abin da ya shafi al-qibla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya zo mana da addini da Allah madaukakin sarki da ya saukar masa da al-qur'ani abin da suka dora mu akai shine mukalli nahwul ka'aba inda ka'aba take wacce jiha ka'aba take a garinku mu anan ina ce a ina ka'aba take gabas setin gabas kawai zaka kalla amma an kace dole misali kace sai ka kalli setin ɗakin ka'aban inda take gurgudan fadinta tsayinta da fadinta sai ka fuskanci nan da Allah akwai wanda zai iya wannan so da ka ci zaka rinka wani karkacewa ai sai ba daidai bane kawai ina ka'aba take gabas kalli gabas a ƙasar ku ka'aba tana kallon yamma ne kalli yamma shikenan so da ka duk halar da kai ne wallahi ba wanda ya saka wannan ba wanda ya sa kawai ka kalli gabas kai sallarka kaga sai an wani karkace wani lokacin an yi wani haka wannan duk halar da kai ne Allah ya samu dace
amin
na alaikum assalamu alaikum na'am 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 eh kamar matafi shi shari'a ta ba shi rangwame zai iya hada sallah guda biyu a zahar da al'asar magriba da isha an baka wannan rangwame idan misali zaka tashi karfe 1 daga nan zaka yi tafiya to shari'a ta yadda kai jam'u taqdim sai ka jawo sallar la'asar sai ka hada shi da azhar sai ka yi sai ka tafiyar ka haka ba ka ƙara yin sallah ba sai wuce sai magriba haka nan zaka iya yin sallar magriba da isha suma har idan kaga lokacin su zai shiga kamar wanda suke tafiyan nesa zaka ga wani lokaci idan aka tashi misali da kamar karfe 5 ba a tsayawa sai wajen karfe 11 dare ko 12 dare shi ma za a tsaya ne a sha mai ayi gaba to kaga babu lafi tunda magariban nan ko kuma sai ka bari sai ka jaƙuta akhir idan kun tsaya tunda lokacin sallar isha ne a lokacin sai ka isha ka sai ka magaribanka wannan shari'a ta baka dama babu lafi insha Allah ta'ala zaka yi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am misali shi gidan gabas take kallo an gabas take kallo kawai a kalle shi ayi sallah gabas aka ce ka kalla abinda nake so mu fahimta shine yanzu ka kaddara wannan wajen shine ka'aba in dai ba a kusa da ka'aba kake ba shine za ka ga an zagaye ta ko wannan na kallanta tana wannan tana haka ne amma in dai ba a ka'aba kake ba ko a cikin garin maka kake ba lalle a ce sai tinta lalle kake kallo ba haka ne saboda in ka ce sai ka kalli sai tinta wannan takallufi ne da shari'a ba ta saka ba saboda ko ka kalli gabas nahwa ha aka ce ka tallaka sai sallah kawai shikenan sallah ka tayi insha Allah ta'ala ba matsala Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am 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 to
wani ne yana sallah
na'am
yana sallah irin a wajen da yake
sallar ta yi mai kyauta ba amma sallar ta yi kai ga kai mutum yana gaban babban masoyinsa saboda Allah da Allah akwai wallazina amanu ashaddu hubban haka Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka imani ashaddu hubban mafi tsananin soyayya su ga wasu suke wa amma saboda Allah ka tsakana wani kallon mace kana sallah na sallah haka haka rinka wani abu ka bar Allah ki ne zama su kake su wannan kuskure ne eh kuskure ne na'am na'am eh na'am na'am eh gaskiya ne hatta wasu daga cikin masallati suna irin wannan gaskiya ina gani wani lokaci sai kaga ana zana layi ana karkatar da shi wato abinda dai ake bukata shine a tabbatar da setting Ka'aba din setting gabas din ne mutun ya kalla shikenan setting Ka'aba din shikenan amma dai wannan takallufi ne ko shakka babu a ce wai dole sai setting Ka'aba wannan babu wanda ya ise wannan gaskiya yawa ina gani to daga kai shikenan saboda lokaci sai mu dakata na'am na'am wannan wani dogon karatu cewa idan mutum ya dora hannunsa na dama akan nahu idan aka yi ruku aka dago zai mayar ne ko kuma zai sauke shi to wannan sabani ne malamai suke na kwana-kwanan nan da malam da su malam Albani da su malam Binibas shi malam Albani yana gani cewa idan mutum ya dago to zai mayar da hannunsa ne su kuma suka ce mutum zai saki hannunsa ne duk abinda ya mayar da wannan abin da ya kawo wannan shine fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabai suke cewa idan annabi ya dago daga ruku'u kowace gaba tana komawa mazauninta sai suka ce ya gabar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take kafin ya tafi ruku'u a ina take hannunsa ina yake yana kai su kuma wanda suka ce saki zai suka ce a'a asali gabar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin ya shiga sallah a take hannun mutum ba suke yake ba sai mutum ya saki hannunsa a wannan wajen abin da zan baka shine al'amur wasi al'amuran abu da yake duk wanda ka yayi idan ka ga dama ka saki in ka ga dama ka dora babu nasi a kai duk ijtihadin na malamai ka tsaka ka katsa ka tarjima akan idan ka sako wanne zaka in ka ga dama ka saki ka ga dama ka riki ina fata an fahimta in kai karatu kai akan kanka ka kalli hujjojin bangarori guda biyu ka iya rinjayar da wani take amfani da shi an gane amma dai kada ka ce dole sai ka kallafa kanka sai ka saki saboda babu nasi idan da akwai inda annabi ya ce idan aka dago a dora ko kuma an samu annabi ya dago ya dora shikenan wannan menene nassun ne fi mahallin niza ba wani mutum ya tsaya kuma ya wani musu a kansa amma tunda babu nasi karara babu ihtimali ne shikenan kawai wanda kai yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya Sa'an kwara Allah ji. Na'am. 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 To yanzu misali shi misali shi campus da ake sawa shi akwai tabbacin inda yake sai tawakkai sai dakin Ka'aba ne daga nan inda ake tashi shine abinda ba sani ina fata ko akwai wanda yake da tabbacin haka idan aka sa campus inda yake indicating kai sai dakin Ka'aba ne direction ne shine kuma abinda shari'a ta ce daman kawai ka bi direction din gabas din kawai na'am to inda gabas din yake nuna sai abu gabas din gabas ake kallo dama tunda shine anan dakin Ka'aba din yake inda gabas din yake nuna wa daga sai abu gabas din babu lifi wannan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله
Hayya 'ala al-falah.